الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Lahadi 19 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan biyu shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da takaitattun tambayoyi dan uwa ke fada cewa menene matsayin taruwar da mata suke yi a ran bakwai kin aihuwa da sunan cewa wato taro wanda yake na biki haduwar da mata suke yi a ran bakwai kin aihuwa domin taya wadda ta samu karuwa murna wannan matsayin shi al'ada ne ba ibada bace an gane ko al'ada ce ba ibada bace taruwar mata a ran bakwai domin wato shagulgulla waɗanda suke na suna wannan matsayin shi al'ada ne idan babu wani abu wanda ya haramta ya kutso kai a cikin wannan taruwa to wannan taruwa sai a barta a matsayin al'ada waɗanda suka ga dama su yi waɗanda ba su ga dama ba kuma su yi domin asali game da duk wani abu wanda yake na al'ada shine halacci sai idan an samu abin da ya haramta ya kutso kai sannan wannan al'ada za ta rikida ta koma haramu kamar yanda ka'ida ce daga cikin qawaidul fiqhiyya malamai suke fada al-aslu fil adat al-ibah asali game da al'adu shine halacci kamar yanda al-sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di Allah ya ji kansa na fada a cikin manzumarsa ta al-qawaidul fiqhiyya na cewa wal aslu fi adati nal ibaha hatta yaji asariful ibaha asali game da al'adun mu jama'a ta musulmi shine halacci sai idan abinda zai juyar da wannan halacci zuwa haramci ya kutso kai sannan wannan al'ada ta zamanto harama don haka irin wannan haduwa da mata suke a ran bakwai domin a yi shagulgulla na biki idan babu wasu kide-kide babu wasu bushe-bushe da sauransu to wannan sai a bar shi a matsayin al'ada ne halak ne waɗanda suka yi ba laifi ba ne wanda kuma suka ƙi ba laifi ba suka yi sannan mun yi bayani ba su ɗaya ba su biyu ba dangane da walima ta suna walima ta suna ita ma matsayinta halak ce halak ne a ran bakwai sawa'an shi wanda aka masa aihuwa ko ita matar da ta samu wannan karuwa a dafa abinci a gayyaci jama'a su ci a matsayin walima wannan halak ne an gane ku amma fa ba sunna bane ba kace a ran bakwai kai walima ta suna kace ka aikata sunna bane ba saboda babu daidai da hadisi daya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk aihuwar da aka masa a ran bakwai cewa ya shirya abinci ya gayyaci jama'a da sunan walima ta suna daidai da hadisi ɗaya babu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa ke faɗa cewa shi yana ki yana kyamar namun suna a maida shi walima. Al-Imam Malik Allah ya ji kansa yace namun suna a guna ɗaya ke da naman layya. A gidan da aka yi aihuwa a dafa a ci, sannan a yi kyauta izuwa makwabta da abokan arziki, talakawa da miskinai a basu a matsayin sadaka kamar yadda ake sarrafa naman layya. Shi al-Imam Malik yana kyamar namun suna a dafa abinci a shirya shi a matsayin walima. Me yasa? Saboda babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yin walima ta suna. Sai dai da yawa daga cikin magabata irin su al-Imam Ahmad su suna ganin halaccin namun suna akan iya yin walima, kamar yadda yake cikin wannan littafi mai suna Al-Kafi fi fiqhi al-Imam Ahmad na wato Ibn Qudama al-Maqdisi Allah ya ji kansa. Anan wato yayin bayani ya ciro riwaya daga al-Imam Ahmad wadda take nuna cewa walima ta suna wato matsayinta halaka ne. Dan haka kenan abinda muke so mu gane ita ma walima ta suna sai mu barta a matsayin halacci wanda yayi ba laifi bai, wanda kuma ya ki shi ma ba laifi bai, amma ba za ka yi walima ta suna ka ce ka aikata sunna. Abinda muke kai kawo akan shi, ko mu ce ba kai kawo ba, abinda muke fada muke maimaitawa, fatiyar suna ita ce bid'a, ba ta da asali a cikin addini. Cewa a ran bakwai a tattara malamai da farar safiya da sunan fatiyar suna, wannan bid'a ne, ƙari ne a cikin addini, haramun ne. Ba a ƙofar gidan da aka yi aihuwa ko a masallaci baya halatta. Ka ɗauke kazanta daga ƙofar gidanka ka kai ta ka cusa ta a ɗakin Allah. Don haka ko a masallaci wannan da mutum zai raƙo a ran bakwai bayan sallar asuba, malam ana samu karuwa a sanya mu cikin addu'a, wannan kwata-kwata baya da asali. In yau aka maka aihuwa, duk wanda ka hadu da shi ka bashi labarin cewa an mun aihuwa, ya maka addu'a cewa wannan ɗa da Allah ya azurta ka da shi, Allah ya sanya masa albarka, kuma Allah ya sanya ɗa ne wanda yake mai bin mahaifa, kuma Allah ya azurta ka da gode ma shi wanda ya maka wannan kyauta. Wanda ga addu'o'i waɗanda sun tabbata a sunna, duk wanda ya baka labarin cewa an masa aihuwa, to ga addu'ar da zaka masa. Idan ka masa wannan addu'a, shi ma kuma akwai addu'ar da aka sunnanta masa wadda zai baka amsa akan wannan kikkiawar addu'a da ka masa, inda za a samu waɗannan addu'o'i a gaggauce a koma cikin hisnul muslim. An gane ku? Don haka hadisin da suke fakewa da shi game da fatiyar suna a masallaci a ran bakwai, wannan babu asali, babu dalilin da yake nuna fatiyar suna a masallaci a ran bakwai. Shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam washegarin aihuwa da aka masa ta ɗansa mai suna Ibrahim, manzon Allah bayan gama sallar asuba sai yake ba sahabbai labarin cewa jiya, daren jiya an haifa masa ɗa, kuma ya sanya masa suna Ibrahim. Domin a cikin dare aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aihuwar, bai haɗu da sahabbansa sai a lokacin sallar asuba, don haka a wannan lokaci ya ba su labarin cewa an masa aihuwa. Washegarin aihuwar ne, ba a ran bakwai ne ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin cewa an masa aihuwa. Don haka wannan hadisi babu dalili a ƙarƙashinsa game da fatiyar suna a masallaci a ran bakwai. Haka hadisin da suke fakewa da shi suna masa kabu-kabu na Muawiya, an gane ku? Na wani hadisin yana cikin Al-Adabul Mufrad na al-Imam Bukhari, wanda Muawiya lokacin da aka haifa masa ɗa mai suna Iyas, ya shirya abinci ya gayyaci wasu jama'a, wanda a cikin jama'ar da ya gayyata akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ya gayyace su, aka zo aka ci abinci, bayan an gama cin abinci ya ce ku yi addu'a, suka daga hannu suka yi addu'a, ya ce ni ma zan yi addu'a, ku ce amin. Ya yi addu'a, suka yi addu'a ga wannan ɗa da aka haifa masa mai suna Iyas ibn Muawiya. To wannan hadisi ne ingantacce kamar yanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani, Allah ya ji kansa, ya inganta hadisin a cikin littafi mai suna Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari. To illa kasancewar hadisin hadisi ne maqbu. Idan aka ce al-maqbu min al-ahadith, shine hadisin da ya taka burki akan tabi'i. Shi hadisi al-maqbu yana iya zamantowa ingantacce, yana iya zamantowa hasan, yana iya zamantowa da'ifi. Akwai bambanci tsakankanin al-maqbu da al-munqati. Idan aka ce al-munqati shine hadisin da aka samu datsewar sanadi, wanda aka samu datsewar sanadi. Shi ko hadisi al-munqati matsayin shi da'ifi ne, ba a kafa hujja da shi a cikin addini. Amma in aka ce hadisi al-maqbu shine hadisin da ya taka burki akan tabi'i, shi wannan Muawiya ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane, tabi'i ne. Don haka shi ko hadisi al-maqbu koda ya inganta ba hujja bane a cikin addini. Kamar misali a ce Al-Hasan al-Basri ya ce kaza, ko ya kasance yana aikata kaza, ko a ce Sa'id ibn al-Musayyab ya ce kaza, ko ya kasance yana aikata kaza, ko al-Imam az-Zuhri cewa ya aikata kaza, ko ya ce ayi kaza, wannan ba hujja bane a cikin addini. Hatta da fada ta sahabi a magana mafi rinjaye ba ta zama hujja a cikin addini. Gama malaman da suka tafi akan cewa fadar sahabi tana iya zama hujja a cikin addini sai idan wani sahabi dan uwansa bai saba masa ba. Dan haka hujja mi Allah ya fada, mi manzonsa ya fada, mi malaman al'umma suka hadu akan sa, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har izuwa kiyama, abinda malaman al'umma suka yi ijma'i akan sa, wannan ukun sune wato dalilai waɗanda suke na kafa hujja. Abu na farko al-Qur'ani, abu na biyu hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abu na uku shine ijma'i na malamai, abu na hudu shine kiyasi idan ya cika sharuɗan sa. To dan haka wannan hadisi ne ingantacce, amma babu huska ta kafa hujja akan fatiyar suna a karkashin wannan hadisi. Balma wannan abinci da ya shirya ba a ran bakwai bane ba, an gane ku? A ran uku ne wanda ake kiran shi kauri, wanda anan ma ana yin shi, wanda ƴan uwan mu zabarmawa suke kiran shi tankahari. A ran uku wanda ake shirya abinci ayi walima, wannan a ran uku ne aka yi wannan, ba a ran bakwai bane ba. Wannan ba a ke, wannan babu dalili akan fatiyar suna a cikin shi, saboda ita wannan fatiya ta suna abin da ya tabbatar da cewa bid'a ce, saboda an dauke ta a matsayin ibada. Duk abin da aka zo da shi da sunan ibada babu dalili a cikin Al-Qur'ani, babu dalili a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan haramu ne. Dan haka kuma nan kusa littattafan fiqhu ba ma na hadisi ba, ka dau tun daga Al-Izziya, littafi ne daga cikin littattafai na fiqhul Malikiyya, ka je Risala ta Ibn Abi Zaid Al-Qirawani, sannan ka isa Irshadus Salik, littafin da ake kiran shi Asgari, ka gangara ka isa Ashalul Masalik, sannan ka isa izuwa Aqrabul Masalik da Muktasar Khalil, har ma ka ketara ka isa ga Mudawwana. Gaba daya abinda suka yi bayani game da suna shine a ran bakwai a aske kan jinjiri, sannan in ba a rigaye ba aka bayyana sunan jinjirin, duk wanda aka haɗu da shi a ran bakwai sai a bayyana masa suna, sannan a lokacin wallaha a yanka wannan rago na suna. Wannan shi kadai ne abin da yake suna, kuma nan kusa Izziya zaka ga wannan bayani. Amma maganar cewa malamai su haɗu da sunan fatiyar suna a littattafan fiqhu ma ba ma na hadisi ba, ba a nasi ba ko a sharhi babu magana game da fatiyar suna. Dan haka suna kakkarewa ne saboda wata maslaha ta su, saboda wata maslaha, kudin fatiya da fatiyar suna da sauransu, da kuma shi malamin da yazo wanda yayi fatiyar kwana uku a ran bakwai, in yazo shi zai yanka rago, in yanka rago karfata za a aika masa gida. Tashi ci a wuya na wanzami ne, kamar yadda suka karkasa namu wannan ragon suna gaba ɗaya sun karkasa shi a al'adance. Karfata ɗaya wato ta malamin da ya sunan kwana uku ci, ta biyun ta gozo mace, kai na matitsiya ne, wuya na wanzami ne, fata ita ma ta gozo mace, wato hanji na makera ne, kashin haƙarƙari wannan shi na kakanni ne da babanni, sannan kuma kasancewar tsatsan cinyoyi biyu na baya su ne na mijiyu. An gane ku? To don haka suke dan kare-kare akan irin waɗannan abubuwa, amma abubuwa ne waɗanda ba su da asali a cikin addini. Tambaya ta biyu, dan uwa yake cewa inda kai sallah ta farilla shin ya halatta ka tashi kai sallah ta nafila? Kwarai ya halatta, amma banda sallar Juma'a. Sallar Juma'a baya halatta idan aka salamci daga sallar Juma'a a gunda kai sallah ka tashi kai nafila, sai ka canza gu ka tashi ka fita daga cikin masallaci sannan ka dawo. Domin akwai hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake hani game da yin nafila a gunda mutum ya sallaci sallar Juma'a, sai ya tashi ya fito sannan ya koma. Tambaya ta uku, menene dan wake fada? Yawa, addu'a ta mahaifa. Misali, kai ne kake da mahaifa, ɗaya Allah ya masa rasuwa, ɗaya kuma yana raye. In za ka yi addu'a, addu'ar da ta kunshi roƙa musu gafara, yaya ya kamata a yi? Wanda yake mace ake roƙa ma gafara, ko kuma har wanda yake raye? Abinda muke so mu sani, addu'a ta roƙa ma mahaifa gafara ba ta keɓanta ba idan suna mace. Mahaifa sawa'an suna raye ko suna mace, haƙƙi ne nasu akan ɗansu ya dukufa akan yi musu addu'a ta cewa Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama. Kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lakanta mana yin wannan addu'a a cikin suratul Isra. Ubangiji ta'ala bayan ya zana mana kaɗan daga cikin haƙuƙuwan mahaifa, da ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī saghīrā. A ƙarshe Ubangiji ta'ala ya ce, ya kai ɗa, wa qur rabbi irhamhumā, ka ce ya Ubangiji na, ka ji kan mahaifana kama rabba ya ne sagira, kamar yadda suka tattale ni suka tarbiyyantar da ni ina ƙarami. Kaga anan Allah ya koya mana addu'ar da zamu ma mahaifanmu shine addu'a ta cewa Allah ya yi musu rahama. Addu'ar cewa Allah ya ma wani rahama tana da fuska biyu, an ga, ko kuma mu ce ta kunshi abu biyu. Abu na farko, idan mutum yana raye kace Allah ya ji kan wani, to wannan addu'a ta kunshi cewa duk abin da ya gabata na zunubansa Allah ya gafarta masa, kuma abin da ya rage masa na kwanukan rayuwa Allah ya masa dace game da ayyuka na gari. An gane ku? Dan haka cewa Allah ya ji kan wani yafi a ce Allah ya gafarta ma wani, saboda lafazin Allahumma rahamhu yafi fadi akan cewa Allahumma ghafir lahu. Dan haka kuma abin da ya dace sai mu hada tsakankanin su, Allahumma ghafir lahu warhamhu, ya Allah kai masa gafara, ya Allah kai masa rahama. Kamar yanda a cikin sallah ta jana'iza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hada tsakankanin su, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu, izuwa ƙarshen hadisi na Aufu bin Malik al-Ashja'i, Allah ya kara masa yadda. Dan haka abinda zaka yi na addu'a ga mahaifa, in ma da yaran Hausa ko da duk yaran da ka iya, wannan addu'a kuma inda ya dace ka kebance ta shine lokacin da goshinka yake ƙasa, ka ringa ya Allah ka gafarta ma mahaifana, ya Allah ka ji kansu, ya Allah ka gafarta ma mahaifana, ya Allah ka ji kansu. Inda Hausa zaka yi, inda Larabci zaka yi, sai ka ce Allahumma ghafir liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, Allahumma ghafir liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah ka gafarta ma mahaifana, ya Allah ka ji kan mahaifana kamar yanda suka tarbiyyantar da ni ina ƙarami. Kuma mu san da cewa wannan addu'a babban haƙƙi ne wanda yake kan ɗa mumini, ko da mahaifansa Allah ya musu rasuwa, to ya tabbata akwai wannan haƙƙi ne yi musu addu'a akan shi, wanda ya gabata a cikin darasinmu na wannan littafi Riyadus Salihin, na daga cikin haƙuƙuwa uku na mahaifi akan ɗa bayan Allah ya ma mahaifin rasuwa. Idan mahaifi ya yi wasiya ya ce bayan ransa a yi masa kaza, to wannan abin da ya ce mu yi masa idan bai ci karo da shari'a, to wajibi ne mu zartar masa, haƙƙi ne nashi akan mu. A duk lokacin da mahaifinka ya ce maka wani, bayan raina karkayi kaza ko kuma bayan raina ayi kokari a mun kaza, to mu tabbata wannan wasiya da mahaifanmu suka mana in dai bata saba ma shari'a to dole ne mu cika wannan wasiya, haƙƙi ne nasu akan mu. Haƙƙi na biyu, mahaifanmu duk wasu waɗanda suke amunansu, abokan arzikinsu da danginsu wanda ke akwai zumunta tsakankaninsu, to koda Allah ya ma mahaifinka rasuwa ko mahaifiyarka rasuwa, duk wasu waɗanda suke abokan mahaifinka da ƙawayen mahaifiyarka dole ne ka ci gaba da kyautata musu da ziyararsu. Duk wasu dangin mahaifanka ko dangin mahaifiyarka dole ne ka ringa sadar da zumuntarsu, dole ka ci gaba da sadar da zumunta koda bayan mutuwar mahaifan naka, wannan haƙƙi ne nasu akan ka. Haƙƙi na uku shine yi musu addu'a, ka ci gaba da yi musu addu'a na ya Allah ka gafarta musu, ya Allah ka yi musu rahama. Dan haka dai a takaice, ita wannan addu'a bata keɓanta ba kenan ga waɗanda suke matattu daga cikin mahaifa, ko da suna raye za mu musu addu'a cewa Allah ya gafarta musu, Allah ya musu jin kai. To amma idan mahaifa suna raye, idan ba musulmi ba ne, to ba maganar kai musu addu'ar Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama, sai dai kai musu addu'ar Allah ya shiryar da su. An gane ko? Sai dai kai musu addu'ar Allah ya shiryar da su, domin duk wanda yake ba musulmi ba, sawa'an yana raye ko yana mace, haramun ne a yi masa addu'a ta roƙon gafara ko jin kai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda Allah ya haramta mana haka da nasi na Al-Qur'ani. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وبنجي تعالى يجي بيداتي بقى النبي da waɗanda suka yi imani tare da shi su roƙa ma mushrikai gafara ko da mushrikan sun kasance makusantansu ne, bayan ya bayyana gare su cewa ɗan wuta ne, ko mun kusacinka da mutum in dai ba musulmi ba ne ba, haramun ne ka roƙa masa gafara ta Ubangiji sawa'an yana raye ko yana mace, ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce ko ɗanka ne ko wanka ne ko ƙananka ne ko matarka ce ko wane ne, in dai ba musulmi bane to baya halatta sawa'an yana raye ko yana mace ka roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sababin saukar wannan aya, amminsa Abu Dalib lokacin ya zo mutuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi famar ya lakanta masa kalima ta shahada, yaqin wannan kalima a ƙarshe furucin da ya fita daga bakinsa cewa huwa ala millati Abdul Muttalib, ya bar duniya akan addini na Abdul Muttalib. Addini na Abdul Muttalib addini ne wanda yake na shirka, yake ya faɗi kalima ta la ilaha illallah. Manzon Allah sai ya ce la astaghfiranna laka ma lam unha ank, manzon Allah ya ce wallahi sai na roƙa maka gafara ta Ubangiji na matukar ba a hane ni ba. Manzon Allah ya ce alwashin zai roƙa masa gafara, amma sai ya sharadi ya ce matukar ba a taka masa birki take yinki sai Allah ya turo sako daga saman bakwai. Ubangiji ta'ala ya ce ma kana lin nabiyyi, ai bai dace ba ga annabi. Wallazina amanu da waɗanda suka yi imani, an yastaghfiru lil mushrikina, su roƙa ma mushrikai gafara, walau kanu uli qurba koda sun kasance makusantansu ne. Kaga annin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, amma Allah ya haramta masa cewa ya roƙa masa gafara. Haka mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne ingantacce, manzon Allah ya roƙi Ubangijinsa ya bashi izinin ya roƙa mata gafara, Ubangiji ta'ala ya hana shi. Ya nemi a bashi izinin ya ziyarci kabarinta, aka bashi izinin ya ziyarci kabarin. Manzon Allah ya ziyarci kabarin nata a wani dawa da ake kiran shi Al-Abwa. Manzon Allah ya yi kuka, ya sanya jama'ar da suke tare da shi kuka. Amma maganar roƙa mata gafara Ubangiji subhanahu wata'ala ya hana shi. Sai Allah ya ce mana wa ma kana istighfaru, shine ya ce bayan ya bayyana cewa ɗan wuta ne. Ta yaya ake gane ɗan wuta? Shine wanda ya bar duniya akan kafirci. Sai ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya, roƙon gafara da Ibrahim alaihi salam ya ma mahaifinsa, Ubangiji ta'ala ya ce bai zamanto ba face game da alƙawari ne da ya ma mahaifin nasa. Kamar yadda Allah ya ambata mana alƙawalin a can cikin suratu Maryam, yace sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, lokacin da ya ja hankalin mahaifinsa ya masa wa'azi, a ƙarshe mahaifin ya ce masa maza ya nisance shi kada ya jajjefe shi. Ibrahimu alaihi salam ya ce salamun alaihi, ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ya baba. Sa'astaghfiru laka rabbi, ya ce sannu zan roƙa maka gafara ta Ubangijina. Innahu kana bi hafiya, domin Ubangijina ya zamanto mai matuƙar aikata alkhairi ne game da ni. To wannan alƙawari da ya masa, ya cika wannan alƙawari a can cikin suratul shu'ara, kamar yadda ya ce waghfir li abi innahu kana minadh-dhalli, ya ce ya Ubangijina ka gafarta ma mahaifina domin mahaifina ya kasance daga cikin batacci. To wannan kafin ya bayyana ga annabi Ibrahim cewa mahaifinsa maƙiyin Ubangijinsa ne, annabi Ibrahim ya roƙa masa gafara, sai Allah ya ce mana falamma tabayyana lahu, lokacin da ya bayyana ga Ibrahimu alaihi salam annahu aduwwun lillahi, cewa mahaifinsa maƙiyi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tabarra'a minhu. Ibrahimu alaihi salam sai ya raba hanya da shi, ya kubuta game da shi, ya daina roƙa masa wannan gafara. Ubangiji ta'ala ya ce inna Ibrahima la awwahun halim, lalle Ibrahimu alaihi salam ya kasance la awwahun, ko kuma la awwahun, lalle mutum ne mai yawan nishi saboda tsoron Ubangijinsa. Halim kuma mutum ne wanda yake mai jimri. Don haka dai a taƙaice abinda muke so mu sani, a matsayinmu na muminai, haƙƙi ne na mahaifanmu a kanmu, sawa'an suna raye ko suna mace, dare da rana mu yi ta musu addu'a cewa Allah ya gafarta musu, Allah ya musu rahama. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun shiga littafin da ke bayani game da ladubba na ci da sha, ko kuma mu ce ladubba na cin abinci. Domin lafazin at'am, kamar yadda muka yi bayani a baya, ya haɗa duk abin da ake ci da duk abin da ake sha. Amma abin da ake nihi da at'am a nan, abin da ake tanada na abinci shi ne ake nihi. Shine mun shiga babi na farko a ƙarƙashin littafin, shine babu tasmiyati fi awwalihi walhamdi fi akhirihi, baban da ke bayani game da yin bismillah a farkon cin abinci da yin godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ƙarshen gama cin abinci. Hadisi na farko da na biyu bayani ya gabata a kansu. Hadisi na farko shine hadisin Umar ibn Abi Salama, Allah ya ƙara masa yadda, wanda agula ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin matarsa Ummu Salama ita ta zo da shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya faɗa gare ni, yace samillaha, manzon Allah yace masa ya kai yaro ka ambaci Ubangijinka idan zaka fara cin abinci. Manzon Allah yace masa wa kul bi yaminik, kuma ka ci da hannunka na dama, wa kul mimma yalik, manzon Allah yace kuma ka ci abin da yake gabanka. Bayani ya gabata sababin gangarowar wannan hadisi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana an kawo akushin abinci an aji, wannan agula na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Abi Salama, ana cin abinci da ya saka hannunsa, sai hannun shi yake yawo a cikin abinci, a cikin akushin abinci, ya tako nan ya tako can. Manzon Allah yace masa dakata yaro. Manzon Allah yace masa samillaha, in zaka fara cin abinci ka ambaci Ubangijinka. Me ake nihi da samillaha? Ai kul bismillahi, ka ce bismillahi. Kuma bayani ya gabata ba maganar ƙara arrahmanir rahim, a iya bismillahi nan ne zaka taƙaita, kamar yadda malamai suka yi bayani. Kuma wannan a karan farko in zaka fara cin abinci kai wannan bismillah so etak ta wadace ka tun daga farkon cin abincin har izuwa ƙarshensa. Sabani ga al-Imam al-Ghazali da yake cewa a duk lomar da ka ɗauko to abinda ake bukata ka yi bismillah, wannan kwata-kwata ba ya da asali. A farko in ka yi bismillah, wannan bismillah ta wadatar da kai. Yin wannan bismillah a farkon fara cin abinci wannan wajibi ne, dole ne. Rashin yin wannan bismillah laifi ne daga cikin laifuka, saboda kasancewar akwai wata babbar illa, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba ga duk mutumin da baya ambaton Allah a lokacin da zai fara cin abinci, to akwai wata babbar matsala da take biyowa baya. Shine anan manzo Allah yace masa samillaha, yace ka ambaci ubangijinka. Bugo da ƙari, abinda zamu ƙara fa'idanta a ƙarƙashin wannan gaba bayan mun fa'idanci wajibcin yin bismillah a farkon fara cin abinci, wannan yana nuna mana duk wasu ladabba waɗanda suke na addini ya zama wajibi akan mu karantar da yaran, a karantar da su dukkan wasu ladabba waɗanda suke na addini. Yaro ne karami, manzo Allah yace masa samillaha, yace yaro ka ambaci ubangijinka idan zaka fara cin abinci. Maza Allah ya ce masa kuma wa kulbi yaminika, ka ci da hannunka na dama. Ci da hannun dama wajibi ne, domin a nan umarni ne maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana, don haka cin abinci da hannun hagun haramun ne, haka shan abin sha da hannun hagun haramun ne. Hadisi na cikin sahihu Muslim, maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ke fada, la ta'kulu wa la tashrabu bishimal, fa inna shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal, aw kama qala. Manzon Allah yace karku ci karku sha da hannun hagu, domin shaytani yana ci yana sha da hannun hagu. Kaga wannan hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa karmu ci karmu sha da hannun hagu, domin shaytani yana ci yana sha da hannun hagu. Wa yake buƙatar a ce yayi kamantacce ne ya da shaytani? Duk mai hankali ba zai yarda ba zai amince ba. Ba kowa yake cin abinci da hannun hagun ko ya sha abin sha da hannun hagun sai wanda yake da ɗabi'a da al'ada na shaytanu. To dan haka yace wa kulbi yaminika, manzo Allah yace ka ci da hannunka na dama, ci da hannun dama wajibi ne. Sannan sai yace wa kulmi ma yalika, manzo Allah yace kuma ka ci abin da yake gabanka. Cin abin da ke gaban mutum wannan shi ma wajibi ne. Haramun ne in kana cin abinci da wani, in ku daidai da ku bi kuke cin abinci baya halatta ka ci gaban wani, wannan gaba naka shi kadai ake buƙatar ka ci. Cin gaban wani haramun ne, in dai ku bi kuke cin abinci wajibi ne ka ci iya abin da yake gabanka, shi ma ya ci a iya abin da yake gabansa, ba maganar ka dauko can ka dauko can, abin da yake gabanka shi ya zama wajibi ka ci. Amma in kai kadai kake cin abinci ba laifi, ko ina kana iya ci amma banda tsakiyar abinci, domin albarka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala tana sauka a tsake tsakin akushin abu, a ciki a tsake tsakin abinci, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada. Hani ne manzo Allah yake cewa kar ku ci abinci daga tsakiyar akushi. Manzo Allah yace domin albarka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala tana sauka a tsakiyar abinci. Kenan in kai kadai kake cin abinci zaka ci kowane gefe idan kana da bukata, amma tsakiyar abinci ba a bukata, wannan baya dacewa. Amma daidai da ku bi kuke cin abinci ya zama wajibi ka ci gaban ka, cin gaban wani haramun ne. Allahumma sai dai in ya kasance a cikin akushin nau'ikan abinci ne ya wuce ɗaya ya wuce biyu, abinci ya wuce biyu, ma'ana nau'in abinci ne kai a gabanka, misali a gaban shi akwai nau'in abincin da babu a gabanka kai kuma kana buƙatar wancan, to anan abin da ya dace ka nemi izinin shi ka ce wani dan turo mun abin da yake gabanka, ko kuma ka nemi izinin shi wani zan dan tabo can, ba laifi bane ba. Amma ka ci gaban abin da yake gaban wani, wannan haramun ne, baya halatta. Menene illa game da cin abincin da yake gaban wani? Wannan domin yana haifar ma da dan adam cuta ta kyashi, cuta ta kyashi da rashin dangana da abin da Allah subhanahu wataala ya kasa ya baka. Shi kuma mumini abinda ake bukata ya dangane ya wadatu da abinda Ubangiji subhanahu wataala ya kasa ya bashi. To dan haka shine yace wa kulmi ma yadika, manzo Allah yace masa ka ci abinda yake gabanka. A takeice dai bayani ya gabata akan wannan hadisi, malam ya shigo da shi domin ya nuna mana a farkon cin abinci wajibi ne mu ambaci sunan Ubangiji mu subhanahu wataala. Sannan hadisi na biyu shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, manzon Allah yace idan ɗayan ku zai fara cin abinci ba in ya gama cin abinci ba, abinda ake nihi idza akala ahadukum ai idza shara'a ahadukum fi akli ta'ami, idan ɗayan ku ya fara cin abinci wannan daidai yake da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa'iza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitani rajim fa'iza qara'ta al-qur'ana in zaka karanta al-qur'ani a ba in ka karanta al-qur'ani ba sai in ka gama karatun al-qur'ani a ƙarshe ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim a in zaka fara karanta al-qur'ani zaka yi isti'aba haka ita bismillah in zaka fara cin abinci ne zaka yi ba sai in ka gama cin abinci don haka da yace idza akala ahadukum idan dayan zai fara cin abinci manzon Allah yace fa la yadhkuri ismallahi ta'ala ya ambaci sunan ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana yace bismillah manzon Allah sai yace fa innasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwali idan ya manta ambatan sunan ubangijinsa subhanahu wata'ala a farkon cin abincinsa ma'ana ya manta bai ce bismillah manzon Allah yace fal yaqul bismillah awwalahu wa akhirahu a tsake tsakin cin abincin ko a gab da gama cin abincin idan ya tuna wannan bismillah sai yace bismillah awwalahu wa akhirahu maimakon in a farkon cin abincin ne in yana tuni iya abinda zai faɗa bismillah idan bayan ya saka doma daya ko biyu ko ya kai gab da gama cin abincin ya tuna cewa bai yi bismillah ba to anan sai ya ce bismillahi awwalahu wa akhirahu kenan na fara da sunan Allah a farkon cin wannan abinci ko kuma ina neman albarka da sunan Allah a farkon cin abincin da karshen sa haka kenan mutum zai zo da wannan lafazi bismillahi awwalahu wa akhirahu yau za mu tashi kenan hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala وعن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر اسم الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر اسم الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء رواه مسلم ما لم الله يجكنسا يا زومنا ده حديثي نقوك أكركشن بابا شيني حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري الله يكرم سيداك فأتشوا naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada idza dakala ar-rajulu baytahu idan mutun ya shiga gidansa fa zakara Allah ta'ala inda dukulihi ya ambaci ubangijinsa subhanahu wa ta'ala a lokacin da zai shiga gida ma'ana yashi bismillahi a lokacin da zai shiga cikin gida wa inda qa'ani da lokacin da zai ci abinci manzo Allah yace qala shaytan li ashabihi shaytani na fada a wannan lokaci ga abokansa da mabiyansa zai ce da su la mabita laku a wannan gida ba ku da wurin kwana wala asha'a kuma ba ku da abinci lafazin mabit an ciro shi ne daga albaituta in aka ce albaituta shine bacci wanda yake da dare kamar yanda lafazin asha suna ne wanda yake banta game da abincin da ake ci da dare abincin da ake ci da rana ana kiran shi gada karin safe ana kiran shi fudur da haka anan shine yace idan mutun ya shiga gidansa a lokacin da ya shiga ya ambaci sunan Allah ma'ana a takaice yace bismillah manzon Allah yace kuma lokacin da aka kawo masa abinci da zai fara cin abincin yace bismillah manzon Allah yace shaytani na fada ga mabiyansa sai yace la mabita laku ba ku da wurin kwanci a wannan gida maza ku nemi wurin kwanci tun kafin dare yau anan da ba ku da shi wala asha'a kuma ba ku da abinci a wannan kaga a wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana babbar fa'ida daga cikin fa'idodin ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin cin abinci domin duk abincin da aka ambaci sunan Allah a lokacin da za a fara cin wannan abinci, to Allah yana haramta ma shaytani wannan abinci, ba zai yi tarayya da kai akan wannan abinci. Dan haka anan manzon Allah ya faɗa, yace shaytani zai faɗa ga mabiyansa, yace la mabita lakum, ba ku da wurin kwanci a wannan gida, wala asha'a kuma ba ku da abinci. Sai yace wa idza dakhala, idan mutum ya shiga gidansa, falam yadhkur ismallahi ta'ala inda dukuli, bai ambaci ubangijinsa subhanahu wa ta'ala a lokacin da zai shiga gida. Qala shaytan, shaytani na faɗa ga abokansa, adraktumul mabita, sai yace ku yo maza kun samu wurin kwanci a wannan gida. Menene mafi yawan gidajen da shaytanu suke kwana a cikin shi? Galibin gidajen mu shaytanu suna kwana a cikin su, saboda mun jahilci irin wannan addu'a. Kuma so da yawa ma waɗanda suka fahimci wannan addu'a, mutun nawa suka tunzartar da ita, wanda addu'a ce wadda in ka ambaci sunan Ubangiji lokacin da zaka shiga cikin gida, Ubangiji ta'ala yana baka tsaro da kariya game da babban makiyi shine shaytan, ba yanda za a iya kwana a cikin gidanka sai dai yaje ya nemi wurin kwanan shi na daban. Dan haka manzon Allah ya ce idan mutun ya shiga gidansa, falam yadhkur ismallahi ta'ala inda dukuli, bai ambaci ubangijinsa subhanahu wa ta'ala a lokacin shiga gidan. Qala shaytan, shaytani na faɗa ga abokansa, adraktumul mabita, wato tabbas ku yo maza kun samu wurin kwanci. Dan haka zaka ga mutun yana kwana yana zabure-zabure yana miyagun mafarkai, me yasa? Saboda shaytanu sun samu wurin kwanci a cikin gidan shi. Ka kwana ana tsoratar da kai, ana firgitar da kai. Sai ya ce wa idza lam yadhkur ismallahi ta'ala inda qa'al, bugo da kari idan bai ambaci sunan ubangijinsa a lokacin da zai ci abinci. Qala shaytani, sai ya koma faɗa ga abokansa, ya ce ku yo maza, adraktumul mabita wal asha, a wannan gida kun samu wurin kwanci kuma kun samu abincin ci. To dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana fa'idar yin bismillah a duk lokacin da mutum zai ci abinci, haka a lokacin da mutum zai shiga gidan shi ya kulle. In zaka kulle gida, ko lokacin da ka shiga gida, ko da baka tashi kulle gida, to kayi bismillah. Lokacin da ka zo zaka kulle gida kamar roƙaure, kayi bismillah. Ubangiji ta'ala na haramta ma shaytani kwana a cikin gidanka. A lokacin da zaka shiga gidan kai bismillah, in an kawo ma kwanan abinci an aji zaka ci kai bismillah, to Allah yana haramta ma shaytani cin wannan abinci naka, kuma yana haramta masa kwana a cikin wannan gida. Kuma illar rashin yin bismillah a duk lokacin da mutum zai shiga gida, da duk lokacin da mutum zai ci abinci, shaytani yakan yi tarayya da shi akan cin abincin, kuma zai samu wurin kwana a cikin gida. Dan haka wannan hadisi yana nuna mana ƴaƴan adam a cikin dukkan lamuransu shaytani yana kai kawo, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, shaytani na gudana a jikin dan adam irin yadda jini yake gudana, domin jini ko ina shiga yake, duk abin da kake shaytani yana fama sai yayi tarayya da kai, yana nan a halarce, kamar yadda hadisi ne ingantacce. Manzon Allah ya ce shaytani na halarto ma dan adam a duk lamarin da yake ciki, sai yayi kokarin ya lalata maka aikin da kake ciki. Misali yanzu yin aiki ne na ibada, a farkon aiki na ibada sai ya zo ya ringa sa maka kasala da ragunci, idan ya kasa raguntar da kai in ka fara aikin, sai ya zo ya ringa kawata maka wannan aiki, ya ringa sanyawa ka yi riya. Idan ya kasa cin gurin shi a wannan mataki na biyu, a ƙarshen aikin in ka gama, kuma sai ya zo ya sanya maka ujub, ya ringa kokarin cewa ka bada labari game da wannan aiki, ai ni kaza nake, domin ya lalata ma wannan aiki. Duk halin da dan adam yake ciki, shaytani yana famar cewa sai yayi tarayya da shi. Dan haka annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mana duk abincin da aka ambaci sunan Allah a lokacin da za a ci, da duk gidan da aka ambaci sunan Allah lokacin da za a kulle wannan gida, to Allah yana haramta ma shaytani cin abinci a wannan gida, kuma yana haramta masa kwana a wannan gida a wannan gari. Wannan kuma yana ƙara nuna mana shaytani yana da mabiya, waɗanda mabiyan shi ba sa rabuwa da shi. A duk lokacin da yaga wani aiki na banna, zai gayyace su su zo su yi tarayya akan wannan aiki. Dan haka yake ba su albishir ga duk wanda bai ambaci sunan Allah, sai ya ce maza ku zo kun samu abinci a wannan gida, duk gidan da za a kulle ko kuma da za a shiga gidan ba a ambaci sunan Allah, shaytani zai gayyato mabiyansa su zo su kwana a wannan gida. Bugu da ƙari, wannan hadisi yana nuna mana shaytanu suna ci suna sha kamar yadda ƴaƴan Adam suke ci suke sha. Wa an Huzaifata radiyallahu anhu annahu qala kunna idha hadarna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ta'ama lam nadha'a aydiyana hatta yabda'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fayada'a yada wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'ama faja'at jariyatun ka'annaha tudfa fadhahabat litad'a yadaha fi ta'am fa'akhadha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama biyadiha ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستهل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستهل بها فأخذت بيدها فجاء بهذا العربي ليستهل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل رواه مسلم. حذيفة الله يكرم سيدك فتأتي وكنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام يأتي من زمنتو إذا مكهلرتي تموانا أبنتي تارد من زمن الله صلى الله عليه وسلم. Ni za mu iya fa'idanta a nan a wannan gaba da ya ce mun kasance idan muka halarci cin abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Haduwa a wajen cin abinci. Haduwa a wajen cin abinci wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin hadisi ne ingantacce. Duk abincin da hannuwa suka yawaita a cikin akushin, wannan abinci ya fi albarka. Allah yana saka albarka a cikin wannan abinci. Don haka ba ɗabi'a ba ce ba ta musulmi mutum ya keɓance shi kaɗai yana cin abinci kamar yadda yau ya zama al'adarmu da ɗabi'ar mu. Amma ka fita ƙauye, wannan sunna akwai ta. Sunna ce wadda a birni yanzu ta ƙaura, amma a ƙauye akwai ta. Ƙauye za ka ga maciyar abinci ta wuce a lissafa. Dillati jawon unguwa kowa zai fito da akushin shi a haɗu. Akwai inda ake haɗuwa a ƙofar gidan babba daga cikin waɗannan jama'a, anan ake haɗuwa a ci abinci. Don haka baƙo in ya je ƙauye baya yunwa, amma a maraya sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai abin da Allah ya yi. To don haka kasancewar sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haɗuwa idan za a ci abinci. Fa'idar haɗuwa a wajen cin abinci, Allah yana saka albarka. Ko kai da iyalinka ne ku haɗu a cikin akushi guda ku ci, wannan shi ne abin da ya fi dacewa, ko kuma mu ce abin da ya dace. Shi ne ya ce a nan kaga mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan muka halarci cin abinci. Ya ce lam naba'a aydiyana hatta yabda'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fayada ayada, yace ba ma gaggawa mu yi azarbabi mu saka hannunmu cikin akushin abinci sai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara ya saka hannunsa. Ni za mu iya fa'idanta a ƙarƙashin wannan gaba. Na'am. Yin ladabi ga manya, addininmu na musulunci addini ne wanda yake na ladabi. Babba girmama shi ake a bashi matsayin shi, duk wanda Allah ya bashi matsayi to ana buƙatar mu ajiye shi a matsayin da Allah ya ajiye shi. An gane ku? Hausawa na faɗa cewa bin na gaba bin Allah. Wannan kalima bin na gaba bin Allah abinda ake nihi girmama na gaba, girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne. Hadisi ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna min ijlalillahi ta'ala ikrama zishayba almuslim, yana daga girmama Ubangiji subhanahu wa ta'ala girmama dattijo wanda yake ma'abucin gurgura. Don haka duk wanda aka ce babba ne sama da kai yake, ko da da'awa ɗaya ya riga yake zauwa duniya, to yana da wani haƙƙi naka akan nashi akan ka, dole kai masa ladabi. Don haka wannan yana nuna mana na daga cikin ladabba na cin abinci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. In an kawo akushin abinci an ajiye jama'a za su ci, to babba shi ya dace ya saka hannu a cikin abinci kafin kankanin yara su saka gina. Wanda yake babba daga cikin wannan jama'a shi ne ya dace ya saka hannu. Haka misali in babu girma na shekaru, misali wanda yake mai daraja daga cikin jama'a, to shine ya dace ya saka hannu a ciki. An gane ku? Don haka anan shi Hudzaifa yake cewa idan an kawo akushin abinci an ajiye, idan muka halarci cin wannan abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba ma gaggawa mu saka hannunmu a cikin akushin abinci sai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saka hannunsa. Don haka dai in ana cin abinci babba ake buƙatar ya fara sa hannu kafin kenan yara su sa. An gane ku? In yaro ya saka hannun shi kafin manya su sa, in an gama cin abinci a ja shi gefe, in mai hankali ne a yi masa gargaɗi, don kar a yi masa gargaɗi a gaban jama'a a kunyatar da shi ya ki karɓar gaskiya. Abin da ya kamata in wanda ya shiga hankalin shi ne sai a ja shi gefe, sai a yi masa nasiha, a nuna masa ladabi daga cikin ladabba na musulunci game da cin abinci. In yaro ne ƙarami a wannan lokaci take yanki sai a nuna masa a'a, in ana cin abinci babba yake fara sa hannu. An gane ko? Babba yake fara sa hannu. Don haka irin waɗannan ladabba a maraya masu ƙaura, in ka je ƙauye za ka samu waɗannan ladabba. Kuma musamman in ana cin abinci a ƙauye don tsabar ladabi, irin zaman sallah ake yi. Mutum za ka ga ya linke ƙafarsa kuma sai ya riƙe kwano, yaro za ka ga ya riƙe akushin abinci. Saboda kar a ringa cin abinci kwano yana gusawa, yaro ƙarami shi yake riƙe. Wannan duka karantarwa ce wadda take ta aji. To shi ne a nan, wato ya ce ba ma gaggawa mu saka hannu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya saka hannunsa. Sai ya ce wa inna habarna ma'ahu marratan ta'ama, ya ce wani lokaci mun halarci cin abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin a fara cin abincin Hudzaifa ya ce faja'at jariyatu, sai wata yarinya ƙarama ta zo ka annaha tudufa, ka ce kamar ana ingizo ta da ƙarfi. A guje kawai yarinya ta zo ƴar ƙarama. Fa zahabat li taba'a yadaha fi ta'a, sai gaggawa take tana famar ta saka hannunta cikin kwanon abincin. Fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi yadiha, kaf manzon Allah sai ya kame hannu, sharaf manzon Allah sai ya kame hannu. Yarinyar kace ana ingizo ta, kwama take sai ta saka hannu a cikin kwanon abinci. Anan me zamu iya fa'idanta? Zamu fa'idanci wani salo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da cewa in yaro zai yi wani abu wanda yake ba daidai ba. Kaga anan inda mu ne a nan yau, me za ka yi? Kyare yaron za ka yi, amma me za a yi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kyare ta ba. Da ta zo za ta saka hannu ita wannan yarinya, manzon Allah sai ya rike hannu. Lafazin jariya, in aka ce jariya ana nihi kenan yarinya ƙarama, kuma lafazin jariya yana ɗaukan ma'anar baiwa. Sannan lafazin jariya yana ɗaukan suna ne na batu kenan kwale-kwale, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa inna lamma qagal ma'u hamalnakum fil jariya, abinda ake nihi da jariya jirgin annabi ne, jam'unsa shine jawari, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam, kamar yadda yake faɗa wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskinu riha fayadhullana rawakida ala dhahri al-aya. Shine yace faja'at jariyatu, manzo Allah yace sai wata yarinya karama, Hudzaifa sai yace sai wata yarinya karama ta zo ka annaha tudufa, kace kamar ana ingizo ta. Fa zahabat, sai ta yi fama li taba ayadaha fi ta'am, domin ta saka hannunta a cikin kwan akushin abincin. Fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi yadiha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya danke hannun. Kuma ja'a arabi, ana nan hallo kafin a fara cin abincin sai wani ba kauye shi ma yazo. Idan aka ce a arabi shine sakinul badiya, a Hausa kenan ka ce ba kauye. An gane ko? jam'unsa shine a arab kamar yadda ubangiji ta'ala yace wa min man haulakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina kamar yadda yace al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimun hakim shine yace kuma ja'a a'rabiyyu sannan sai wani ba kauye yazo ka annama yudfa Huzaifa yace kace kamar ana ingizo shi kamar ana ingizo shi fa akhadha bi yadi da yazo shi ma sai ya famar ya saka hannun shi cikin kwanan abinci fa akhadha bi yadi manzon Allah sai ya cirf da hannun ya rike wannan yana nuna mana in kana cin abinci wani ya famar sa hannu a cikin abincin kana iya rike hannun shi an gane ko sai ka an ka bashi izini sannan ya ce in baka bashi izini ba sannan ya san inda gari ya masa saboda abinci ne mallakarka kana da yancin da zaka hana duk wanda yake nihin ya saka hannu a cikin shi manzo Allah sai ya dauke hannun me za a yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'ar da suke tare da shi manzo Allah sai ya bayyana musu hikima game da damke hannun wannan yarinya da yi da damke hannun wannan bakawi manzo Allah yace inna shaytana yace kusan da cewa shi shaytani yastahilla qa'ama Allah yuzkar rasulullahi ta'ala alaihi duk abincin da ba a ambaci sunan Allah akan cin wannan abinci to shaytani yana kokarin halitta ma kansa cin wannan abinci duk abincin da ba a ce bismillahi a lokacin da za a fara cin abinci to wannan abinci shaytani wato yana halitta ma kansa cin abincin an gane ku don haka wannan yana nuna mana illar cin abinci da jahilai waɗanda suka jahilci karantarwa ta addini domin duk abincin da za a fara ci in dai ba a ambaci sunan Allah to a tabbata cewa da shaytani ake cin wannan abinci cin abinci da shaytani ko guba ne shine manzon Allah yace inna shaytana yace lalle shaytani yastahilla qa'ama na kokarin halitta ma kansa cin abincin da Allah yuzkar rasulullahi ta'ala alaihi abincin da ba a ambaci sunan Allah akan cin sa to shaytani yana halitta ma kansa cin wannan abinci sai manzo Allah yace wa innahu ja'a bi hadhihi aljariyati liyastahilla biha kusan da cewa shaytani ya zo da wannan yarinya karama yana ingizo ta yana tunkudo ta tayi kokarin saka hannunta a cikin wannan abinci domin yayi kokarin halitta ma kansa cin wannan abinci domin in dai ta saka hannunta yarinya ce karama bata san bismillah ake in za a fara cin abinci da zaran ta saka hannu to shaytani zai kokari ya saka hannun shi a cikin abincin a ci tare da shi shine manzo Allah yace ku san da cewa shaytani ya zo da wannan yarinya yana ingizo ta tayi kokari ta saka hannunta a cikin wannan abinci kafin a fara ci da sunan Allah domin ya halitta ma kansa cin wannan abinci manzo Allah yace fa akastu bi yadiha dan haka na damke hannun na hana ta ta saka hannun fa ja'a bi hadhal a'rabi manzo Allah yace kuma shine ya koma zawwa da wannan bakauye an gane ku kaga babban mutum ya amma jahili me yasa saboda ya jahilci da dubba waɗanda suke na cin abinci wanda daman kuma jahilitar karantarwa ta addini galibi an fi samun ta a wajen mutanen gida kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa domin mutanen gida sun fi nisa da karantarwar addini kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasul ubangiji ta'ala yace kauyawa sune mafi tsanani ga kafirci wa nifaqan kuma sune mafi tsanani game da munafirci sai yace wa ajdaru su suka fi kamaci Allah ya alamu hudud ma anzalallahu ala rasuli game da rashin sanin wato dokokin da Allah ya saukar ma manzansa saboda haka shi wannan ba kauye bai sallar dubbancin abinci shaytani sai ya dauke shi a matsayin makami ne nashi domin ya halitta ma kansa cin wannan abinci sai ya ringa ilgizo shi yana tunkudo shi yazo ya famar ya saka hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya damke hannun manzo Allah yace fa akastu bi yadihi dan haka sai na damke hannunsa an gane ku dan haka wa amma abinda muke so mu sani in aka ce kauyanci jahilitar addini shine kauyanci ko a London kake rayuwa ko a Paris kake rayuwa in dai ka jahilci addini a matsayinka na musulmi sunanka ba kauye ko a ƙarƙashin kalgo da shabara mutum yake rayuwa, inda ya fahimci addini sunan shi dan birni. Ƙauyanci kenan a bangaren rashin fahimtar addini ake sanin ƙauyanci. Shine sai yace wallazi biyadi nafsi biyadihi, manzon Allah yace na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa. Tabbatar ma ubangiji subhanahu wataala sifa daga cikin sifofinsa ita ce sifa ta hannu. Allah yana da hannuwa biyu waɗanda suka dace da girmansa. In aka ce hannu, mun fahimci me ake nihi da hannu, amma mun jahilci kaifiyar yanda hannun Allah yake. Shi kadai ya san yanda hannun shi yake, kuma mun tabbata hannun Allah subhanahu wataala bai yi kama da komai ba, kamar yanda ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, kamar yanda ya faɗa wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kamar yanda ya faɗa hal ta'lamu lahu samia. Shine yace wallazi nafsi biyadihi, manzo Allah yace na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa. Halaccin kai rantsuwa ba tare da an rantsar da kai domin ka karfafa ma ka karfafa labarin da kake nihi ka bada. Manzo Allah yace wallazi nafsi biyadihi, na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa. Inna yadahu, manzo Allah yace lalle hannun shaytani fi yadi ma ayadaihi, ma yana cikin hannuna tare da hannun waɗannan yara. An gane ku? Shi manzo Allah ya damke hannun shaytani tare da hannun wannan yarinya da hannun wannan bakawi. Amma jama'a su basu gani ba, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna masa shaytani kuma ya damke hannun. Shi shaytani Allah bai mana idaniyar da idaniya wanda za ta take da damar ganin shaytani a wannan rayuwa ta mu. Dan haka duk wanda ya ga shaytani galibi a cikin sifar yanda Allah ya halice shi, to zaka ga mutun ya samu takwar hankali. Dan haka Allah ya faɗa innahu yaraku huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu, shaytani da jama'arsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su. Dan haka manzon Allah yake ba sahabbai labari yake cewa wallazi nafsi biyadihi, na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa. Inna yadahu, manzon Allah yace lalle hannun wannan shaytani fi yadi, yana cikin hannuna na damke, ma ayadaihi, ma tare da hannun wannan yarinya da hannun wannan bakawi. Haka wani shaytani da ya ringa kai kawo ya ringa famar ya rikitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sallar shi, manzon Allah yace wallahi nayi famar, yace in damke shi in cafke shi, manzon Allah yace da sai na darme shi a cikin wannan gimshiki daga cikin gimshikan masallaci, an waye gari kowa daga cikin ku ya gan shi. Wannan yana nuna mana alama daga cikin alamomi na annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya nuna masa shaytani kuma ya damke hannu. Shine yake ba mu labari yace hannun wannan shaytani tare da hannun wannan yarinya da hannun wannan bakawai, manzo Allah yace gaba ɗaya na damke su suna cikin hannuna. Thumma zakara smallahi ta'ala, sannan manzo Allah sai ya ambaci sunan Allah yace bismillah, wa akala, ya fara cin abincin jama'a suka fara ci. To wannan hadisi yana nuna mana kamar yanda muka yi bayani, yana daga cikin ladabba na cin abinci kenan. In ana tare da babba mutum mai daraja, to shi ya kamata ya fara saka hannu kafin sauran jama'a su saka hannu. Haka in yara suna cin abinci da manya, babba ya dace ya fara sanya hannu kafin yara su sanya hannu. Sannan kuma wannan yana nuna mana shaytani Allah ya haramta masa abincin mu'minai in sun ambaci sunan Ubangijinsu. Amma duk abincin da ba a ambaci sunan Ubangiji subhanahu wata'ala, to wannan abinci za a ci shi ne tare da shaytani. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana duk wani aiki na asha, in ka san aiki ne na asha, to kana da ikon canza shi da hannunka, ya zama wajibi ka canza shi da hannunka. Kamar yanda hadisi na cikin sahihu Muslim, riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, duk wanda yaga aikin asha daga cikin ku manzon Allah yace yi kokarin canza shi da hannun shi. Dan haka wannan yarinya da ta yi famar saka hannu, manzon Allah ya cafke hannun. Bakawyen shi ma da yazo yana famar saka hannu, manzon Allah ya damke hannun. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana shaytani yana ci yana sha akan a hakika, yana ci yana sha. Wannan kuma na ƙara tabbatar mana shaytani baya cikin jinsi na mala'iku. Shaytani jinsi ne wanda yake mai zaman kansa, domin shaytani ana nihi da shaytani, anan shaytani na aljan. shi shaytani, in aka ce shaytani wanda ya nisanci gaskiya, don haka akan samu shaytanu a cikin ƴaƴan Adam, akan samu shaytanu a cikin jinsi na aljiya. Don haka duk wanda ya nisanci gaskiya sunan shi shaytani, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Anan shugabannin su ne na fata Allah ya ambace su cewa shaytanu, kuma haka can Allah ya koma faɗa a cikin suratul an'am, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadhabhum wama yaftarun. Dan haka amma shaytanin da ake nihi anan shaytani na aljan, shaytani na aljan yana ci yana sha kamar yanda ƴaƴan Adam suke ci suke sha, mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ba sa ci ba sa sha, su ba sa ci ba sa sha, amma shaytani yana ci yana sha. Dan haka shaytani baya cikin jinsi na mala'iku, kamar yanda malaman tafsiri wasu suke cewa yana daga cikin mala'iku da ya ƙi yin sujada ga Annabi Adam, Ubangiji subhanahu wata'ala ya fitar da shi daga cikin jinsi na mala'iku. Shaytani a magana wadda take mafi inganci baya daga cikin jinsi na mala'iku, yana daga cikin jinsi wanda yake na aljanna, kamar yanda insha Allah ƙarin bayani zai zo akan hadisin da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.